mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 4 karkashin mai shari'a Justice Lawal Wada Mahmud, inda daidai wannan lokaci gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da wasu mutane da suka haɗar da Abdullahi Musa Bigi da Nuhu Aminu da kuma Yusuf Haruna, waɗanda ake zargin su da laifin haɗa baki da kuma fashi da makami. Wato kunshin tuhumar ya bayyana cewa a ranar wato sashida ga watan 5 na shekarar 2019 da misalin karfe 7 na yamma sun je unguwar Darmanawa gidan wani babban lauya a nan Kano mai suna IG Waru, inda suka kutsa kai cikin gidan suka dauke masa motarsa, kuma a daidai wannan lokaci suna dauke da wasu manyan bindigogi kamar yadda kunshin zargin ya rubuta. Sun kuma yi masa fashi da makami na mota da kudade, daga nan suka gudu jihar Kaduna, daga baya kuma yan sanda suka kama su. A yau kuma an sake gabatar da su a gaban ita wannan kotun domin ci gaba da sauraron sheda. A baya dai shi lauyan gwamnati Barista Lamido Abbasoran Dinki ya gabatar da sheda guda daya. A yau kuma an sanya ranar 7 ga watan gobe don ci gaba da sauraron sheda na karshe. Cikin waɗanda ake tuhumar akwai Abdullahi Musa Bigi, wanda korarren jami'in tsaro ne, kuma an taɓa daure shi shekaru 21 a bisa samun sa da laifin fashi da makami. Kuma a wannan lokaci an kai shi wani gidan tsare mutane da yake Kaduna, amma daga baya ya faki idanunsu ya tsere, kuma aka yi zargin cewa ya sake hada wani wata zuga sun je suna yi wa mutane wato aika-aika kamar yadda kunshin zargin ya bayyana. Wato kuma rahotannin da muke samu a ita wannan kotun cewa waɗannan mutane an gurfanar da su a kotuna daban-daban bisa wannan zargi da ake yi musu na fashi da makami. A daidai wannan lokaci wato na iya hango shi lauyan da yake kare waɗannan mutane yana saukowa daga wannan kotu, kuma zan tunkare shi domin mu ji ta bakinsa insha Allahu Rabbi. Yanzu zan sake dawowa domin jin matsayarsu akan wannan batu. Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM, daga nan sakatariyar Audu Bako. To mai sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail, na sake dawowa a karo na biyu akan mita 88.5 a zangon FM. A daidai wannan lokaci ina tare da shi lauyan da yake kare waɗannan waɗanda ita gwamnatin jihar Kano ta gurfanar. Barista, za mu so mu ji cikakken suna.
Sunana Barista Ibrahim Umar, ne lawyer wanda yake kare wanda ake zargi.
Barista, ga shi waɗanda ake zargi an kawo su kotu, kuma sun musanta wannan zargi da ake yi musu na hada baki da fashi da makami. Me zaka ce game da wannan shari'a da ake?
To, masu gabatar da kara dai sun fara kashe da ta farko, ya zo ya yi bayani kuma ne masa tambayoyi, sannan kuma yanzu an dawo daga hutun yajin aiki, an daga kezin, an zo an yi menshinin kezin, yanzu a cigaba da sauraron shaidu. To shi ta shari'a ba da kamar mace ce mai ciki ba, za a ce ga abin da zai faru ba a sai an gama. Yanzu dai muna jira mu ji su masu gabatar da kara sun gama gabatar da wannan, sannan su kuma mu kawo shaida kariya, sannan ne za mu san ina muka saka ba kafin mai adireshin kotu.
To a bisa dokar kasa Barista, kamar shi an ce wanda ake zargi wato bai zama mai laifi ba har sai shaida ta tabbata a gaban kotu, sannan ya zama mai laifi. Sannan kuma su waɗanda kake karewar na ga kamar a tsare suke a gidan ajiya da gyaran hali, ba ku yi roƙo na neman bailin su bane tunda an zo gaban babban kotu?
Gaskiya ne, wanda ake zargi a idan shari'a kamar section 36 na 1999 constitution cewa su kama idan doka ba masu laifi ba ne, kuma mun shirya za mu gabatar da rufanin bili sai kuma ka tafi yajin aiki. Amma tun da an dawo a shirye muke da mu filing bail application a gaban kotu domin mu nemi bailin su, wannan kuma dama kotu ce ta bada bailin su, damar sai ta hana. Amma mu kuma za mu yi abin da doka ta ba mu dama mu nemi bailin su kafin zama na gaba. wanda zama na gaba zai zama shi daga watan 7 ne na wannan shekarar da ake ciki. Kafin nan zamu yi preparing duk processing da ya kamata mu yi na neman bilin sannan a ci gaba da shara.
Me sauraro Yusuf Nadago Ismail sunana akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 5 wadda take zamanta a sakatariyar Audu Bako.